My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 8th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is equivalent to the 13th of June, the year 2016. In the two previous verses yesterday we read, which was not translated in English, Allah has instructed us to avoid all kind of sins openly and secretly, and that Allah knows whatever we do in committing sin, and that Allah is going to pay back for whoever commits sins in this world. Then also the verse that says, we should never eat any food that is slaughtered in the name of any other than Allah, because that is impiety. Allah gives us reason that the Satans or the devil whisper to each other or whisper to their friends so that they will argue with us over issues of eating meat which is slaughtered with the name of any other than Allah. And if we should obey them in such instructions or whisper, then we are truly pagans. We have blessing with Allah. The Satan, against the instruction of Allah, then he is also a pagan. And also Allah continued to tell us, how can you compare one who is dead, then Allah gives him life and also gives him light by which he can walk between people. Such a person and the one who is in total darkness, that he is not going out of such darkness. The two cannot be compared. One, Allah has given life and also light by which he moves among people, and one in total darkness that he can't get out of. Such a parable is an example of how Allah embellishes for those who have no faith what they do. And yesterday we discussed in a little or brief manner on the importance of leaving anything which has to do with zina, which is promiscuity and adultery, and that Allah is going to recompensate whoever is involved in such things. Because of this topic is very important, especially at this material time when the problem mankind as a whole is facing of the widespread promiscuity and sexual misbehavior, I prepared a small slide for us to contemplate on the issue. The issue is, whenever we Muslims call for any change that will conform with the principles of our religion, we usually have objection from some people. And it is very important for us to explain to them that what we are trying to do is in conformity not only with our religion but with even the Christian religion. So let's see Rebooting. Okay. So when we come to it, inshallah, we'll explain. But in brief, is that Islam calls for modesty, chastity, calls for a clean life between its adherents. And we also found that it's the same teaching which all the prophets have been doing. It's the same teaching in the Torah, the same teaching in the Injil, which is also emphasized and explained in more detail in the Quran. So when Muslims are calling for a chaste life, they are not calling for anything which is an innovation. This is the life. So how are we deceived? How is mankind deceived? There are forces of evil, forces of antichrist that are working hard day and night to deceive not only Muslims, but to deceive those who are even the book Ahlul Kitab. How do they deceive them? By contradicting their own scriptures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The question is morality. The philosophy behind the call for decency. Today in Nigeria, any call by Muslim groups or individuals for conformity to even the most basic moral standards in dressing code or public social norms will be regarded as Islamization of Nigeria. If you ask for decency in dressing, that is Islamization. If you ask for decency in how we conduct our social life, it's considered Islamization in Nigeria from a section of Nigeria. So why should it be like that in a country where Christians and Muslims, they are either Muslims or Christians? So what will explain this antithesis to morality? Why is it when we call for morality, some people will say this is an attempt to Islamize Nigeria? Well, it is all about the moral corruption and decadency. We copy from others what neither Christianity nor Islam has anything to do with. It's something we copy from outside. Allah told us in the book Quran, أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. The translation is, has not the time arrived for the believers that their heart in all humility should engage in the remembrance of Allah and of the truth which has been revealed to them? Allah also said, and that they should not become like those to whom was given the revelation aforetime, but long ages passed over them, and their hearts grew hard, for many among them are rebellious transgressors. So Allah is calling Muslims not to be like those who were given the book before. A CNN report, which is in October 11, 1999, they said about 93,000 teenagers, that means those who are below the 20 years of age, 8,000 of them under the age of 16, become pregnant in Britain each year. Just over half of the pregnancies of these of those under 16 end in abortion. In the West, only Canada, New Zealand, and the United States have higher rates. The Prime Minister of that time, Tony Blair, on learning that two other 12-year-olds were pregnant by their teenage boyfriend, had to call for a new national moral purpose. And in June 2000, the government announced a $96 million plan aimed at cutting in half the number of teen pregnancies. The government also plans a major overhaul of sex education and contraceptive services, which will be published or publicized more openly and more and made more accessible. This is 1999, and the figures in 2015 are triple of this. Well, this is what the West has reached. In Britain alone, 93,000 teenagers every year get pregnant under 20. So what we find in the Bible, Jesus quoted as saying, we have heard that it was said by them of the old, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, thou whatsoever or whosoever looks on a woman's lust after her has committed adultery with her already in his heart. The Bible is saying, just to look at a woman and have the desire is already committing adultery in your heart. And then Jesus continued to say, he continued to say, if thy right eye offend thee, pluck it out and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that thy whole body shall be cast into hell. The teaching us, if your eye will offend you by looking at women with lust, you should pluck your eyes out. It's better than that will lead you to paradise, to hell. And the next is talking about the hand. Okay, go on. If your hand will also offend you, you can chop off your hand. It's better than to lead you to hellfire. These are the admonishment of Jesus Christ as it's in the Bible. The Quran told us categorically, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Don't come close to zina. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Let's see the translation. And do not come close to fornication and adultery. It is surely an indecency and an evil way. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Ya Ali, la tutbi' al-nazara al-nazara. Don't look again after seeing accidentally a woman, because you have the first look and the second look is against you. He's saying, when you accidentally see a woman, don't repeat looking at her. Because the second time, the accidental one is forgiven, but the second one, you have sin over doing that. So what is the outcome of our recalcitrance, our denial of our religion? What is the outcome? Why is it Christians and Muslims together are not following the injunction of their books? Here, just as an example, we are going to show you a common news, which is common, everybody has been seeing, but I'm bringing it here as an example so that we know something is really true. What is here in the news is that a pastor was caught having sex with a married woman. This pastor, with this married woman, is a member of his own church. Okay, go on. And her husband is the one who caught him red-handed on his matrimonial bed, having sex with a woman. Okay, go on. This is a... this is the man caught on the bed, and we can just go ahead.
Okay.
His name, his picture is all known. Everybody has seen it in the world. Why I brought this example is, if a pastor who is supposed to correct people and call them, now in this world, they are the ones having, exploiting their own members. What do you think of somebody who is not a pastor? What do you think of somebody who is not a pastor? And don't think it's only confined to pastors. Even Muslims do that. Muslims do that. The problem is one. Once you allow, cannot be tempted. That's why Islam does not come to deceive anybody. Let's continue. Islam came to claim the life of human being without pretensions. Islam brought life of chastity, life of purity without pretensions. So Islam imposed the hijab. The hijab is the screen between men and women. Islam does not claim that men's heart is pure. No. He said you should always put a screen. This is just a tip of an iceberg that is worldwide. Everywhere in the world, this was happening. The clergy involved in sexual misendeavors. We therefore seriously need a moral revolution or a new national moral purpose. If we don't do this moral revolution, which is more important than any corruption that has involved mankind, if we don't do it, then we are all heading for destruction, totally. We need to, one, end co-education in secondary schools, immediately, especially in Sharia states, at least. We need to have some all-female tertiary institutions for women. And we've touched the internet, we saw. There are all women universities all over the world. There in America, in Brazil, we have in India, we have in Singapore, North Korea, in Saudi Arabia, in Kuwait. A university composed, this is a website where you can see all the universities, women, only women universities in the world. So since there is this kind of universities, why we Muslims, because of the fear of molesting women, why can't we have some universities mainly dedicated for women? What reason do we have we can't have that? Okay, let's see the next. We can also see that since this is the case, you cannot trust a pastor, which is a shepherd, you cannot trust him with the people that he is guiding, then we cannot almost trust anybody. We so call on the institutions, academies, they should all have female sections whereby female will be trained independently of men. Like in the academies, in police academies, military academies, NYIC, everywhere, we don't trust our women with anybody. As you cannot trust your own wife with your pastor. So when we are calling for decency, we are not talking about Islamization of Nigeria. We are not talking about anything like that. We are talking about chastity, which is entrenched in the Islamic religion, also entrenched in the Christian religion. What people are doing is just copying the West, which the West has no concern about religion. We have just read in Britain how, because of licentious life, because of promiscuity, how teenagers in thousands are getting pregnant every year. So we are all humans, we are not animals. So this is a call, with a topic like that, this is a call for us to come back to our senses and do what is right. We need to separate women from men, because you cannot trust any man with a woman. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no man will be in seclusion with a woman except the devil is the third. And we have seen how a clergy can fall into such a mistake because such prophetic advices are not heeded. So this is the time. If truly we want change, this is the time to change. This is the time to separate women from men. This is time to do it, not any other time. And this does not entail or translate into, as they say, if they want to frighten you from bringing decency, they will say, oh, we are trying to Islamicize Nigeria. No, this is not about Islamicizing Nigeria. Jesus Christ is saying, pluck your eyes and cast it out. And Islam is saying, you don't need to pluck your eyes. All you need to do is separate the men from the women. Your men will not see what they don't want to see. So may Allah assist us and help us in going and establishing this. This is very important, more important than anything you do. Because Allah may be punishing us because of this fisk or because of this transgression the nation is involved in. Unfortunately, I had today, a Muslim went into a club specifically meant for gays in America and killed about 50 people. Well, America has allowed itself. Religion has become regulated back. Nobody and nothing can justify this violence. Nobody can justify it by any imagination of reasoning. No. What the man did is wrong. He has no right to take life of anybody. He has no authority to kill anybody. What he has done is wrong. And Islam is not responsible, talk less of Muslims. He didn't consult anybody, except his own whims or his own group. Islam has nothing to do with that. This is on the human plane. But on the divine plane, whatever happened on earth is decreed by Allah. Why will Allah allow somebody to come and punish you? Why will Allah allow somebody to come and punish you? Why did Allah allow Boko Haram to come and punish us? Displace millions, kill thousands, destroy our economy. Allah has allowed it. If Allah has not allowed it, it will not happen. So why on the divine level, not on the human level? On the human level, nothing can justify it. But on the divine level, we are speaking about divine level, the wish of God. Whatever God wishes is what happens. What have we done to God that Allah will allow such to happen? This is the question we should be asking. This is the question Americans should be asking themselves. What have they done to God that God will allow somebody, one person, to come and kill 50 people in their club? What have we done to God for him to allow that? What have we done to God for him to bring a very extreme sex, killing people, drowning people, burning people? What have we done to God? This is the question we should ask. And the answer is not far-fetched. We have transgressed. We have been rebellious to the God's instruction. So once we come back to God, Allah will take care of that. May Allah guide us together and show us the way out of our predicament. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo mu takwas ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke daidai da 13 ga watan Yuliyo. To abinda dai na nuna ta kaice shine wallahi in ba mu bayyana darar kanmu ba to mu ne kadai za mu wahala. Abun ba zai shafi ubangijinmu ba. Allah ba ya kawo wannan dokokin nan ba dan ya matsa muna, ya kawo ne dan ya gyara muna rayuwa. Me yake faruwa shine lalacewar rayuwar mutane, alfasha, munkar ya yawa tsakanin mutane, musulmai da wanda ba musulmai ba. A wannan nasa na kawo misali nan da pastor, domin wani abu a nan kasar da ka ce a zo a yi gyara mata su sa hijab,
da ka ce a zo a yi gyara a raba maza da mata da ka fada irin wayannan maganganu na kawo tsafta a cikin al'umma to za ka samu daga cikin masu fada da kai akwai kuma malaman Kirista sai sun ka fada da kai koko in sun ga yanayin sai su ce kuna son ku kawo musulunci ne ku maida Najeriya musulma kuna so ku maida ya Najeriya musulma sai na ce to irin kasan nan da yake fiye da 90 cikin dari na kasan duk musulmai ne da Kirista kuma in ka je duk makarantun mu in ka karbi form in an tambaye mutum me addinin ka ko dai ya rubuta Kirista ko ya rubuta me wani yana rubuta ni ba abin nan ba ma guje ne to ɗayan biyun ne kawai to yaya mu din nan mun taru alhali gashi addinin kristancin ya nuna ka kalli mace da sha'awa zina ne har Jesus ke ce musu to gara ka cire wannan idon ka rabu da shi ka tsira daga wuta da ka bar shi ya halaka ka mu kuma addinin ba sai bayani ba ya saka hijabi tsakanin maza da mata an rabe ta yaya mu musulmi su Kirista ga abin da littafin mu ya ce ga abin da littafin su ya ce ko raba maza da mata amma har yanzu wanda ya ce ai wannan kaman ya kawo wani bala'in cikin ƙasa Isa alayhis salam a Bible ya ce ka cire ido sai musulunci zai ce a'a maimakon ka cire ido kai ta wahala ko raba mazan da matan mu nan namijin ba zai ganta ma balle cire idon shi ko ba shi bane kuma abu ne mai sauki balle a wannan zamani da Allah ya kawo saukin abubuwa saukin karatu to me saba mai saboda haka ya kamata secondary kam bai halatta ko yaya haddi kasashen da suke shari'ar musulunci bai halatta ya zama akwai makarantar maza da mata wannan haramun ne kuma dunne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan kuɗin na masu kiwo ne kuma kowa za ta tambaye shi na tashin kiyama bai halatta ta kai yarinyanka makaranta akwai maza a ciki domin na tashin kiyama kai za yawon hisabi in ta yi ciki kai ne saboda haka ku kuji kuma gwamnati ta ji wallahi Allah zai muku hisabi ba wai hanyoyin da kuke muna ba ba wasu abubuwan da kuke gyara muna ba a tsarin addinin shi farko bai halatta a haɗa maza da mata a wannan domin fasadi ne wannan fasadi shi ke halaka al'umma ya fi halaka al'umma da satan kuɗin gwamnati fasadin zina luwaɗi da musahakan nan ya fi halaka al'umma da satan kuɗin gwamnati domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku yi shugabanni suna sace kuɗinku suna dukanku ku yi hankuri amma ya ce ku yi hankuri ku ga ana zina domin wancan ba abin da zai shafe ku ya ce ku tambayi Allah haƙƙinku ku ba su haƙƙinsu saboda matsala ba ce matsalan shi ne wannan fasadin da ake yi yara sun lalace shaye-shaye zinace-zinace barna a cikin ƙasa da luwas shi ne bala'i da shi ne Allah ke halaka mutane to secondary kada wanda ya daɗe shi in tana cike cire ta gwamnatocin da suke bi kuma a maida makarantun mana nan maza da mata can maza da mata a ɗauko matan nan a mayan nan a ɗauko mazan nan a mayan san ba huta ba na ɗaya kenan na biyu game da karatun da ya wuce secondary mafi karanci shine a ware wayansu makarantun university a maida su ta mata wani zai ce wannan kai tsananin naka yi yawa abu ne ana yi a duniya har ƙasar America akwai women's university har cikin America university ta mata India North Korea duka duniya ka saka women's university Google kai kaga ƙasashen da akwai mata suna da university to amma kai da Allah yake kai kai ne ba za ka yi ba to me yasa Allah ba zai wulakanta mu ba me yasa Allah ba zai azabta mu ba me yasa Allah ba zai talauta mu ba bayan haka mu musulmai ne ko ba mu musulmai bane
wata na a Malaysia muna wucewa sai naga wata yar sanda da hijabin ta da bindiga anan kuma da hijabi da bindiga wani Malaysia nake tambayan shi yace eh mace yar sanda da hijabin ta da bindigan ta aikin dan sanda bai hana mace ta saka hijabi sosai ko yana hanawa domin mace mai hijabi in ta halbe da bindiga da wanda ba ta hijabi ta halbe da bindigan shin bindigan daban-daban ne duk daya ce to ya za a yi mu musulmi da yawan mu haka za mu ce matan mu a yan sanda ba za su sa hijabi ba sojoji ba za su sa hijabi ba ba ma haka ba wurin training din araba na mata araba na me na maza NYC araba na maza araba na me araba za mu iya ba wani abu ne mai wuya ba decree ne kawai da kun sa mutumin da ya kamata a yi yanzu nan zai yi abin a zuciya yake to kun san ɓarnar da ake yi a NYC kun san ɓarnar da ake a soja da ƴan sanda mun sani jirgi ne yana tafiya in ka tsaya kana musu da wani shikenan kai maza a baka kuma ce da su saboda haka in muna son mu tsira dole mu karkata shi yasa na kawo hoto nan akwai mu ma musulman mu suna yin wannan duk barnan amma na kawo ma waɗanda suke cewa kullum muka ce ai gyara sai su ce kuna so kuma da Najeriya musulunci sai na ce to ai daga cikin ku ne ku kalli pastor ku abin da kunyata ku a cikin jama'a matar da ke mabiyin shi pastor su mai nuna musu gaskiya shine mutum namiji ya kama shi a tsakan gado tare da matar shi wannan dan kaɗan ne daga cikin abin da ke faruwa duniya abin da nake so kada wani ya hana mu dawo kan hanyar tsarki da sunan wai musulunci ai shi ma kiristanci bai ce ai haka ba saboda haka wannan wa'azi ba kawai musulmi ake ba da kirista ake musu wa'azi su ba su ji tsoron Allah kuma in kuna son ku fita daga kuncin da muke ciki wayannan gyare-gyaren ya kamata ba yau a America wani musulmi ne America ka haife shi ya shiga irin club na Elwadi ya kashe mutum 50 suka ce ba a taba kashe mutane da yawa a wuri daya ba haka kamar shi to ba abinda zai bada hujjan cewa haka ya dace ko da liwaɗin suke yi domin na ɗaya shi kafiri wanda bai yarda da addini ba kafirshin shin nan ya fi tsanani a kan liwaɗin da yake yi ko fahimta kafirshin da yake yi ya fi tsanani a kan liwaɗin da yake yi to in har baka kashe shi don wannan kafircin da yake yi ba domin ka ce mu zauna lafiya mu yarjejeniya bai halatta ka kashe shi don liwaɗi saboda ka ba abinda zai nuna mutumin nan ya yi daidai ba addini ya ce ya yi ba ba musulmi suka ce ya yi ba kada a shafa ma musulmi domin dai kai akwai masu tsananin addini ne to wannan magana ana magana in ana magana mutane ne mutane amma duk abin da ya faru da izinin Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da ya faru Allah ya yarda tambayar da 'yan America za su yi da mu ɗin nan za mu yi tambayar da za mu yi shi ne
me muka yi wa Allah har ya yadda wa'ansu lalatattun mutane suke azabta mu shine tambayar da zaka yi Allah ya bashi iko yazo ya azabta ka mu dai anan miliyoyi sun rasa gidaje miliyoyi an kashe yunwa bala'i ya Allah ya basu suka yi mana haka dan muna da laifi suma suna da laifi ya za a yi bible sun san cewa bible ya hana wannan luwat ya sun sani Sodom da Gomorrah ne ko men sun sani amma gashi nan hak club suke yi to ya Allah ya yadda ya sallaka musu wannan har ya musu irin wannan ta'asa shine tambayan da yan America za su yi ba maganan wai musulmi ya terrorism ba domin duk yanda wani soka da sharri duk yanda ya soka da sharri in Allah bai yadda ba zai same ka to in wani abu ya same ka ba mutumin zaka tambaya ba ka tambaye kanka me nayi wa Allah me muke wa Allah wannan musiba take samu mu a cikin kafa to shine aya da zamu karanta take magana bismillah وكذلك to Allah ya ce wakazalika haka nan dai kama wato kama bayyana hukumul fardi fi imani wattiba'i ahkamihi wal kufri wattiba'i zakharifihi kaman yanda muka bayyana hukuncin mutum in ya bi imani ko ko mutum cikin imani da kuma hukunce hukunce da kafirci in sun bi abinda suke kawatawa kansu na maganganu haka nan dai ja'alna fi kulli qaryatin akadira mujrimiha liyamkuru fiha haka nan muke sa ja'alna fi kulli qaryatin akwace al-qarya mukan sa akabira manya-manyanta mujrimi ha su ne mujirmanta shugabannin sun lalace kuma shugabannin nan iri uku ne akwai hukam ulul amr masu yanke al'amari akwai malamai sannan akwai masu me kuma masu dukiya su uku nan sai su haɗu to in suna makirci liyamkuru fiya ko li adawatihim li ahli li ahli Allah wa saddi an al-iman mithla adawati quraish lak ya Muhammad wa li atba'ika kamar yanda quraish suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin quraish sune mafi daukakan larabawa sun yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da Allah ya bude makka fatah makka shekara 8 bayan hijira suka ga dai ba wata haya sai suka mika wayansu to kamar yanda suka yi maka haka kowane alƙarya nake sa akabira manyanta mujrimiha sune maɓannatanta ko ta alƙarya wa ma yamkuruna illa bi anfusihim amma ba wanda suke makirci sai kansu li'anna wa balahu alaihim domin tsananin wannan sakamakon wannan makici suka yi a kansu ne wa ma yashurun amma ba sa jin haka bi zalika wato duk makircin da suke yi kuma zai zawo a kansu don amin duk makircin da ake yi na daukaka ba shi a kadira ba to kafin su kare sun zama a sagira sun zama kankantattun mutane saboda haka duk kujerar da kake kai duk kuɗin da kake da duk girman da kake da duk malintan da kake ji in ba Allah kake yi wa ibada ba sai ka kallaba ka koma ƙasa sai ka wulaƙantu to nan ya nuna kowace alƙarya shugabannin suke makirci manyan suke makirci to wannan makirci suke kuma halaka alƙarya domin Allah kuma ya ce za a rabna an hulika ƙaryata amarna mutrafiya masu jin daɗinta su ne za su yi fasikanci ciki har Allah ya halaka ta to abin da ke samu muke nan ko a ƙasar nan shi ne manyanmu ne suka lalace da suka lalace shine abu ya juye shi yasa komai hargitse kuma wahala da muke yi ta ce manyan ne suka lalace suka dauki hanyar fasikanci suka dauki hanyar zina ba sa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar in an ce a zo a yi na wani abu addini sai dai a dan bayar alal istihya kada a ce ba a yi ba amma abinda za a kashe a club ya fi akan abinda za a kashe wa Allah suna jin kunyan Allah suna jin kunyan addinin Allah suka lalace shine Allah ya doka muna wannan bala'i bisa kan daya suna jin kunyan abu da ya haɗu da Allah duk wani abu da ya haɗu da Allah suna jin kunyan shi sai Allah dora muna mafi ƙasƙantattun mutane su ne manyanmu suka zama su ne shugaba kuma kun ga abin da suka yi da mu sai za ku ce talakawa kamar su yi tawaye ko ba su tawaye ba to ai duk cikin azabar ce in ya zama kuma gari ba manya talakawa ne kawai abin da suke so me kenan ya faru yara ne ba yara ba ne barna ta zo saboda ka ba mafita suke da su shugabannin da mu talakawan da malaman mu tuban mu Allah mu dawo kan gaskiya mu dawo kan gaskiya in ba haka ba shi ke mun riga mu halaka domin ba wanda zai tsawatawa a ji wani bawa Allah aka yi mutu yake cewa ɗan siyasa fa yanzu kana magana ma wani na zagin ka abinda kuka rage ku malamai ne yana magana ina ji bai san shi ma malaman an gama da su ba nan ba kadai alamul islami ba malami a alamul islami da zai magana wani ya ji kun ga Papa Roma inda zai zo Najeriya nan sai shugaban ƙasa ya zo ya tarbe shi an tattaru an mai marhaban in zai je America marhaban in zai je ko ina zai je a mishi mai to babu wani malamin musulmi a duniyan nan a ce zai shiga wata ƙasa a mishi marhaban ko akwai shi sai dai kwamana ya shigo ya fita na ɗaya mu kanmu ne musulmai ba ma girmama kanmu balle wani girmama ka ko akwai ba ma girmama kanmu sannan kuma jahilci Malik ya rubuta wani hadisi in Malik ya rubuta hadisi to ba kawai hadisi bane akwai fiqhu kuma tare da shi kun gane mun mace shi da sauran in ya rubuta hadisi ba kawai hadisi bane akwai fiqhu kuma a cikin hadisin yace daga Ibn Mas'ud so hakim sun rubuta shi ma sahabi Annabi Muhammad wato Ibn Mas'ud yake cewa suna wani zamani كثر فيه الفقهاء ما سو فهمتن الدين سن يوا وقل فيه القراء ما سو كوي كرنت قراني سن يكال دومن cikin sahabban nawane za yi kidayawa hafazatul qur'an ala asabi hannu zaka ce ga wannan da wani ubay ibn ka'ab da wancan da wannan abdu su ne amma kuma dukkan su sun fahimci me addini yace karshen zamani za a zo zamani kasura fihi alqurra ko wani kauye ko wani anguwa akwai hafiz wa qalla fihi alfuqaha amma masu fahimtar addinin kuma ɗan me shi sai yanzu zaka ji wani yana bada hujja a wannan zamani in malamai dubu sun bada hujja ai ba yawan su bane hujja magana ce hujja domin muna zamanin da ba fiqhu zamanin da malamin yanzu zai ce ina ba Abu Hanifa raddi ina ba Malik raddi ina ba Shafi'i raddi malamin yanzu wannan malami ne ai bai fahimci addinin ba kai ne kan yi ganin shi malami saboda haka ko sun taru sun zama miliyan har yanzu suna nan ɗalibai malamai al'umma su ne wayannan assalam to halin da muka shiga kenan to sai mun tuban mu Allah masu akabira mujrimihan manyan su tuban ma Allah su dawo, ko kuma abin da mabiya ku tuban ma Allah ku dawo. Ta yaya zaka sani in a zuciyarmu intiƙami muke so ba rahma da gyara ba? Ku ga wannan abu, in a zuciyarmu Allah ga mutanen nan sun cutar da mu, sun yi kaza, sun yi kaza, Allah ka rama, Allah ka kaza, Allah ka kaza, kana kiran intiƙami ne? Kuma shi kake kira ba? Ba rahma kake kira ba? Ta intiƙamin Allah ya zo, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum. To Allah kuna ciki tare, kuma Allah zai zo da azaba, zai ware ka ne da kai za a haɗa. Shi yasa muke kira da mu da ku da su duka gaba ɗaya mu tuba zuwa ga Allah, mu dawo mu kama hanyar gaskiya. Amin. Mu kawo hanyar gaskiya domin mu fita daga cikin abin da muke gani. Abubuwan da muke gani sai ƙara cakuɗewa suke, sai ƙara lalacewa suke yi, sai kuma ƙara ɗumewa ake yi. Ina kuma fita? A koma ga Allah. Duk abin da za mu yi mu koma ga Allah. Sai mun koma ga Allah, muka yi wa juna rahama. Na ɗaya mu yi wa juna afwa. Wa afu anhum wa astaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Mu sa juna rahama, mu yi wa juna afwa, mu kuma yi shawara tsakaninmu, kuma mu yi shawara. In muna haka Allah zai fitar da mu. Amma in mun ci gaba yanda muke a yanzu haka, to ba hanyar tsira ba ne. Allah ya shirya da mu.
Idan mai arziki ne ba da miliyan ɗaya misali a wata makaranta, sai a zo kawai wajen haraji sai a ce miliyan ɗaya to a farin yarmile ne ke nan wasu zagaye da miliyan arba'in ke nan ya ce da ya ba da kasa. To kuma yake kuma haraji na zaka aika mashi. Sharri da ake mana ke nan. Kuma ana cutar da masu kuɗi kuɗi yawa akan wannan. Nan ma sai masu mutum gyara. Kuma da yawa a jini. Sai da masu badawa. Har gane ba da a gore in na Allah ne.
To abubuwa dai ko ina ka taba, tunda ba mun zauna bane an tsara abun nan yanda shari'a ta dace, to dole a samu kurakurai. Amma ko mu mu addinin Allah shine, in an dawo mu addinin Allah kuma an tambayi ahlul zikri, wasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun, komai za a yi a tafiyar da shi haka, to shine zai kawo mafita. To amma yanzu tafiyar da muke yi ba tafiyar ahlul zikri bane. Tafiya ce a ido a rufe, kuma maƙiyanmu kullum durmiya mu suke a cikin kuskure, ba sa son mana alheri. Saboda haka dole mu buɗe idanunmu mu gani. Hadde da yake ga jiha 12 sun ce shari'ar musulunci ita ce shari'ar su, to kada su ja baya, domin in sun ja baya ba su san irin musibar da Allah zai kawo ba. Domin za ka ƙi addinin Allah, za ka ƙi shari'ar Allah, shi kuma Allah in musiba ta zo sai ya kare ka? In an tara kuɗinka ya bari ba za a cinye ba? Allah zai kare ma kuɗi? Shi yasa ake cinye kuɗin ai? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sai mun koma ma Allah, mutane cikin gari sai an koma ma Allah, rayuwarmu sai mun dawo mun tuba mun koma ma Allah, sai kuma komai kuma ya gyaru. Amin. Allah shirya da mu. To Allah haka da ya ce wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin, kuma wannan kowace alƙarya ne, domin wani shugaba ne sai kuma sai ji kamar da shi ake. A'a, kowace alƙarya akwai, duk inda mutane suke, kamfani ma akwai, ko ina masallatai ma a ciki akwai, ko ba ciki masallatai? To aka samu a masallaci balle wani wuri? Akabira mujrimiha liyamkuru biha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun. Ko ce kauye, saboda haka a tuban mu Allah, a dawo a rike hanya, shine mafita daga cikin wannan fasadin da muke ciki. Wa mithlu nau'i makrihim fa qala Allah ta'ala, to ina ji lokaci yayi ko
فقال فوإذا جاءك وإذا جاءتهم يعني أكابر مجرمها كل قرية أكابر مجرمي كل قرية هكذا عندما وأن من ين مجرمي نقوة القرية إن وتآية تزمسوا على صدق نبيهم وأهل الإيمان معه أغسكي النبي لكم وصي إيمان تاردشي قالوا لن نؤمن بذا متبع لن كنغار أمراكينا بذا متبع إيماني وبه حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله ba za mu imani da shi ba har sai an ba mu abin da ake ba manzannin manzon Allah wato rasulullah manzannin Allah qablahu kafin shi mina risala wal wahyi ne wato manzanci da kuma wahyi ilaina li'anna aktharu minhum malan wa akbaru sinna domin ko mu mun fi shi dukiya kuma mun fi shi wato shekaru qala Allah wato qala ta'ala الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يأتي أعلم وفيأسني إن ديك أجل رسالته بالإفراد وقرأ بالجمع ورسالاته رسالته حيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم موضع الصالح ودعها وتعلى يأتي ولموضع الصالح وان دي فتن شنشا لودعها إن دي سام منزنش فيه فيدعوها فيه سي الله يسكى أجكينش وهؤلاء ليسوا أهلا لها أما قوة أنت domin girman ku akabira girman ku do ko shekarun ku ba shi bane ba kudi bane ba shekara bane zabe ne nawa wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu haka masu wa'azi ko mu wa'azi ka gani Allah ya bashi muwafaka shi ya sa kan shi wurin wasa shi Allah ne ko ka ba hasada shi sa malamai suke hasada abun mamaki sunka hasada sunka munafasa kan minbari ko wani masallaci kaje zaka ga ana Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi annabci wani suna gani a bani hashim kai ai ba su kai mu daraja ba ba su kai mu kudi ba mu ba za mu yi imanin shi ba sai an yi mana irin abin da aka mishi to wannan shine cutar da ke samu musulmi a ko ina kuma manyan sune suka fi bijirewa manya shi yasa in kaga kuma babban mutum ya zo yana jin karatu to wannan a wannan zamanin sai mu ce waliyun Allah babban mutum ya zo majlis na karatu ya zauna ana yi da shi sai ka ce wannan waliyun ne waliyun Allah domin girman nan yana hana su kusanci wurin karatu to ya za ku ce saddauna ya za ku ce saddauna a wannan masallaci da shi lokacin da kirayu ake karatu me za ku ce game da haka amma yanzu ana jin kunyan da yake faɗa kenan ana jin kunyan abu da ya haɗu da ubangiji amma in ɗan wato mazan wanda muke zamantakeya da su general ne zaka gani general admiral waye kaza zaka ga su yi layi soci da farko suna zaune ba sa ji kunyar pastor ya ce musu kaza ko Jonathan da kuke magana ba duka yake kab gaban su ba president ya duka gaban su suna mishi mai kasa ba ku yi mishi komai ya gama da ku Allah shirye da mu.
Amin. Alhamdulillah.
Dan kuma wata ko. Addu'a ga kafin a tashi. Ga wani bawan Allah.
bawon Allah ya kawo ya kawo 200,000 200,000 yace a ba masu musulunta su waye ba su musulunta okay to sannan marayu 200,000 marayu Allah saka ni ida ne ne wannan masu musulunta da zuwa Allah ta ta
آمين يا رحمتك يا أرحم الراحمين آمين
يا رب العالمين
آمين
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام
آمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
آمين
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
آمين
وبارك على محمد وعلى آل محمد
آمين
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم